lafiya ki aska wata zamaniya na zama abokin soyayya dan san ki ya shige zuci baby zo 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 zan baki so so karen ki soyayya ta game ni kaman furakin dame ni alkawari zan aure ki
Beats me X.